السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatuwar da muka saba na khawatirul qur'aniya yau muna 20 ga watan 5 hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam 2441 wanda shine daidai da 15 ga watan 1 2020 muna cikin suratul baqara aya ta 216 yau zamu tashi insha Allah wallahi bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kutiba 'alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
نعم الله سبحانه وتعالى a wannan aya mai girma yana mana bayani akan abin da ya shahi yaqi fi sabilillah bayan aya da take kahinita Allah subhanahu wataala ya mana bayanin idan mutun zai ciyar ko zai wani kyauta ko kuma a wata barazana yake zuwa da dukiyar shi wanda take dadi akan bukatun shi wanda ya riga ya gabatar da su gaba daya sai Allah subhanahu wataala yake jera mana wasu wanda su ne dace to bayan haka nan Allah subhanahu wataala kuma sai yake mana bayani wani alherin mai girma shine jihadi yaqi dan daukaka kalmar ubangiji subhanahu wataala dan addinin Allah ya ci gaba ba yaqi banda na neman kudi ko kuma wata kabila ta samu rinjaye a wata kabila ko wata kasa ta mamaye wata kasa ana magana ne akan mutun ya bauta ta ma Allah subhanahu wataala ta hanyar yada ma'anar addinin shi addinin Allah ya ci gaba mutane su ƙara shiga addini a ƙara bin annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah kenan addini zaman to tacecce mai kike to kuma akwai wasu bayan Allah sukan hana wasu bayan Allah su musulunta ko su bi Allah to sai Allah ya sanya dalili yana daga cikin fa'idodi na jihadi sai a zo a kwato waɗanda ta yi wani ya killace su akan shirka da Allah ko kuma wani ya dora su wata hanya wadda bata dace ba to sai a maido su zuwa ga Allah madaukakin sarki sai Allah yake bayanin cewa kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum an fallanta muku yaqi dan daukaka kalmar ubangiji kuma abu ne amma mai tsanani akan idan mutum ya dibi yanayin jihadi zai ga lalle abu ne ba na wasa ba musamman yaki irin na da ba yaki ba irin na yanzu na tsoro mutum yana cikin daki ko kuma mutum yana ya tada wani jirgi mara mutum a ciki shine zai kai hari shine zai leko abokin gaban aina yake na da gaba da gaba ne ga takobi ko ga mashi ga kibiya daga nesa to Allah subhanahu wataala sai yake bayanin cewa ya fallanta muku jihadi amma ho akwai wahala wa huwa kurhun lakum bima'ana shadidun alaikum to sai Allah ya ba mu bayanin cewa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wani tana yawa zuciyar shi ta ki jihadi yaga kamar mutuwa zai ba zai rayu ba to sai Allah yake cewa tana yawa kuma kai dan adam ka ga rika ganin wani abu sharri ne a gare ka amma kai baka san ba cewa alheri ne a gare ka mana kenan a wajen Allah wannan abun alheri ne amma kuma kai saka jerin kawan ba daidai bane wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum kuma tana yawa ku so wani abu to wannan abin sai ya zama to sharri ne a gare ku saboda kai baka san abin da Allah ya kaddara ba wallahu ya'lamu Allah shi ya san komai shine mai sani wa antum la ta'lamu ko kuma ba ku san komai ba to malai yace haza ijabun min Allah ta'ala lil jihad ala almuslimin wannan ayar aya ce wacce take nuna jihadi dan daukar kalmar ubangiji wajibi ne akan kowane musulmi wanda yake baligi lahiyayye ba makaho ba ba gurgu ba ba mara lahiya ba dole ne ya zama wajibi akan shi musamman kuma malai yace an yakufu shar'a da man hauzatul islam dan su kare mutanen da suke mana kin musulunci musulunci yana da iyaka misali a ce ga wata kasa ta musulunci ce ga kuma wasu wanda ba musulmi ba sukan kawo tsangwama ga wanda suke musulmai ne to jihadi kariya ne dole musulmai su kare addinin su su kare kansu su kare iyalin su su kare dukiyar su da mutuncin su to wannan wajibi ne yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya fallanta jihadi can baya mun karanta wasu ayoyi wanda suke bayanin ma a shi jihadin wanda suka yaki musulmi ne ake yakan su mana kenan addinin musulunci addini ne mai tsari bai sa ba wai kai zamne wannan yazo ya cuce ka wannan yazo ya bige ka wannan yayi abin da ya ga dama akan ka addinin musulunci izza ne mana buwaya ne abu ne wanda yake da mutunci da daraja da kuma matsayi ba wai kaya bane haka na karazibe sai malai tole hadha sabata fi sahih hadisi ya inganta sallallahu alaihi wasallama yake cewa man mata walam yaghzu duk wanda ya mutu bai yi bayaki walam yuhaddis nafsahu bil ghazw kuma bai sa ba a ran shi inda za a ce an yi jihadi da zai shiga ciki sallallahu alaihi wasallama yace mata maitatul jahiliya wannan kamar yayi mutuwa ta jahiliya kamar mutumin da bai da wata manufa kuma can baya bayanin da muka yi jihadi bai takaita ba na jihadi na makami akwai jihadi na dukiya akwai jihadi kuma na halshe wannan shi ma jihadi ne kira zuwa ga Allah in yaso kuma akwai jihadi na makami wannan duka guda uku sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kowanne ɗaya daga cikin jihadi ne to amma dai mafi yawa an magana akan jihadi ana magana akan shi wannan jihadi wanda yake na makami lokacin da abokan gaba suka farma musulunci to dole duk waɗanda suke musulmai su tashi su kare wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la hijrata ba'da al-fath lokacin da aka yi fatahu makka sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake to daga yau babu hijira dama ana hijira ne daga makka saboda tsangwaman mutanen makka sai ake koma madina to yanzu ita ma makka ta zama kasan daula ta musulunci sai annabi yace babu hijira yanzu wanda yake dan makka ya zauna a makka wanda yake dan madina ya zauna a madina kowa ya zauna inda ya ga dama sai yace walakin jihadun waniya yace sai dai akwai jihadi kuma niyya wadda take ma'ana lahiyayya ta fi sabilillah wa iza stanfartum fanfiru idan aka nemi ku zo ayyaki to dole mutane a tashi a je ayyaki fi sabilillah so Allah subhanahu wataala ya san ran mutum tunda shi ya halice mu shine sai yace wa huwa kurhul lakum mana sharidun alaikum wa mashaqqa kamar abu wanda yake da mai wahala so diwa idan mutum ya diba sai ga abu ne mai wuya to amma idan mutum ya diba irin roman da yake na wanda aka kashe a wajen yaki yanda Allah subhanahu wataala yace murayayyu ne yanda za a ba su dausayi na gidan aljanna kafin kiyama to wanda sai ga mutum babban alheri ne a gare shi yana daga cikin matsayi da mutunci bawa ya samu daraja ta kololuwa a ce mutum ya mutu a wajen fagen yaki na fi sabilillah idan aka gobe aka waye kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa waɗanda suke mujahidun in ya ga wajen shi ya ga irin abubuwan da Allah zai tada mushi sai ce da ina ma ya sake dawowa a sake kashe shi ya sake dawowa a sake raya shi maraje dai samu wannan fadala da kuma wannan jihadi sai Allah subhanahu wataala yake cewa asa an takarahu shay'an wa huwa khairul lakum malai ce lianna alqitala yaqubuhu an-nasr waz-zafr ala al-a'da tana yawa kuna kin wani abu sai ya zama alheri kana gudun jihadi to yi jihadi ya zama to alheri ne a gare ka ka samu yanci kasancewa ka bawa na Allah ba bawa ba na wani ka samu yanci bangaren tattalin arziki ka samu yanci bangaren siyasa yanda za ka yi shari'ar ka a matsayin ka na musulmi ba tare da an hana ka ba, ka samu yanci na bangaren iyalinka yanda za ka tarbiyyantar da su tarbiyya ta musulunci ba tare da wani daga nesa ba zai ce ma hijabi ai ga mace musgunawa ne, amma yara kaza, amma yara kaza, a wannan sai ya zamanto addinin musulunci ya samu yanci. To shine malam sai ya ce dan jihadi a ƙarshen shi me yake samu? Sai a samu nasara, a samu kuma galaba akan wanda suke makiya addini, wal istilai ala biladihim, in ya zamanto a ce ƙasa da ƙasa ne, kaga kenan sai ga ƙasar musulmi ta ƙara fadada ta ci wata ƙasa a yaƙi, wa amwalihim wa zurriyatihim wa auladihim, a samu bayu, a samu dukiya, to wanda duka suna daga cikin alherai wanda Allah subhanahu wataala ya sanya a ƙarƙashin jihadi. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, wani abun kuma sai kaga kana son shi Allah ya kaddara maka abu kaza. To malai ya ce wa haza amun fi umuri kulliha, wannan huwa ana magana ne akan magana wadda take buɗaɗɗiya ba jihadi kaɗai ba, komi na rayuwar duniya. Kana son dukiya, arziki kake so, kake ta roƙo, kaga Allah bai baka ba, to tana wa sharri ne a gare ka, ƴaƴa kake so, ko aure ne kake so kai, ko wani kasuwanci ne, ko wani aiki ne, wani abu dai ka sa shi gaba gadangadan nema kake, kuma bai yi da tabbata ba, kai san shi kake. To Allah subhanahu wataala sai ya ce tana yiwa ya zamanto sharrun lakum, sharri ne tana wa ya zamanto shine dalilin ka barin addini, in ka zamanto mai arziki ko ka samu wani da wanda soyayyar shi zata rinjaye ka, ka bar Allah da manzon shi, to abubuwa kenan za ka so su su zamanto sharri, za ka ki wani abun ya zamanto alheri. Kenan don haka sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya karantar da su istikhara, lokacin da mutum zai yi wani lamari kowane iri ne ya ba Allah zabi, mana ya yi raka'a guda biyu, addu'awar ta istikhara shahararriya ce tana nan, hadisin Jabir da Abdullahi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yu'allimuna al-istikharata kama yu'allimuna surata min al-qur'an, yace annabi yana karantar da mu istikhara kamar yadda yake koya mana sura ta qur'ani, mutum sai ya karanci addu'a. To duk abin da zaka yi in kai wannan istikhara, to Allah subhanahu wataala a cikin kudurar shi da kuma ikon shi, tunda shi ya san gaibi kai baka sani ba, sai Allah ya kaddara maka wanda yake mai alherin ne, tana da muhimmanci. Sai Allah subhanahu wataala karshe sai ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu, kaga wannan ita ce siffa ta ubangiji cewa shi ya sani, ku ko baka sani ba, kenan duk abin da Allah ya kaddara maka, to ka roki alherin Allah na ashi cikin wannan abu, musamman yanayin a ce mutum yana cikin talauci, ko mutum yana cikin wata jarabawa ta rashin lahiya, ko mutum yana cikin wani rashin aiki, ko mutum ya aure ya rasa yaya, abubuwa dai ga sanar fitattunu irin wanda suke na duniya, Allah subhanahu wataala shi ya san menene ya gama ka da shi, wace irin jarabawa zai ma, mana sai ka roki albarka Ubangiji madaukakin sarki a cikin duk halin da kake. Malam sai ya ce huwa a'lamu bi awaqibil umuri minkum, Allah shi ya san ƙarshen lamari, wa akhbaru bima fihi salahikum, kuma Allah shine mafi sanin abinda zai gyara ka, wannan abinda Allah ya sa kake cikin shi tana yawa shi ne maka alheri, fi dunyakum wa ukhrakum, malai ya ce a cikin duniya da lahira, sai ga Allah ya gama ka da wani abu, to wannan shi yahi maka, fastajibu lahu, malai ya ce karba kiran Ubangiji subhanahu wataala, wa qadu li amrihi, umurnin da Allah ya yi to kowa ya kamata ya tashi ya aiki da wannan umurnin, la'allakum tarshudun, saboda ku shiryu ku kasance akan hanya mai kyau. Mana kenan nan Allah subhanahu wataala ya karantar da mu lamari wanda yake na jihadi fi sabilillah, kuma a zamani na yanzu musamman irin yanayi da muke na yanzu irin na rikici da ake, sai ka ji an ce masu jihadi sun kashe wani ko sun kai hari wani abu, ya kamata a ce musulmai su san menene ake kira kalmar jihadi, kuma su waye masu jihadi, ta kaga ake jihadi ba mu sani ba, kawai dai a labarai muke ji, kuma da yawan mu sun yarda da wannan alhali kuma makirci ne, ana shafa ma musulunci ne kashin kashi, ba jihadi sai da shugaba wanda yake shi ne jagora, shi zai umurni ya ce a yi kaza, shi zai hana, amma kawai a ce wasu gungu su wuta gari ko su je wani wuri ko kuma a yi wani abu ba a san ba ma kowane ne daga ina aka yi, kawai sai a riƙa shafa ma musulunci kashin kashi. akwai ta magana wanda malumai na Afrika, akwai wata kungiya ce babba ta gama malumai na Afrika gaba daya sun yi kashedi akan irin yanda ake shafama musulunci irin waɗannan abubuwan na wani tawaye ko kuma abubuwan na hare-hare a kashe mutum a masallaci ko a kashe a kasuwa ko a yi kaza sai a ce musulunci ne. To kaga wannan ba gaskiya bane, ana tozartar da musulunci ne, ana cin mutunci na musulunci, musulmai kuma kowa ya kyale saboda mai rauni ba iya komi. Kawai watsa labaran misali su za su kai harin su kuma su za su wadi su wane ne suka ce mu ne kuma za su gwada muku ko ku gani, yasa dole sai mu tiyata kasan musamman waɗannan kawai watsa labarai ba yi su boye don gyaran ka. Kada kai tsammanin Bature zai zuba kuɗin shi ya dauki dan rahoto kusan ɗaruruwa ko dubunnai a sararin duniya ya dauki wasu ya kai su kasar shi ya kama musu haya yanda haya take da tsada a can da rayuwa ya saya musu abinci da su da iyalin su wai dan ya gaya maka labarai a Niger an yi kaza ko shugaban kasa ya je kaza ko kuma minista kaza ya je kaza. Kada ka tawo tsammanin cewa wai Bature yayi wannan dan ya baka labari, akwai manufa a ciki. Duniya inda aka ci gaba inda ake da ilimi babu abinda ba abu wanda bai da manufa. Yanzu misali a ce mutum ya tashi daga nan zai tafi wata unguwa, to dole inda ilimi yayi ma'ana tasiri sai ka san menene ya kai ka can, ba wai ka je ka yawo irin zuwa gona ta kare da ake cewa. To saboda haka kenan ashe yana daga cikin manuhohi musulmi a bata sunan musulunci, sai ga wanda ba musulmi ba ma yana kyaman addinin musulunci kamar wani abu ne wanda yake abin tsoro, wanda shi kuma musulmi ne sai a samu shi shakku. To kai an karanta aya Allah ya ce ayi sallah, Allah ya ce jinin musulmi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu haramu ne musulmi ya kashe musulmi ko ya kaza, sai ka ce wai a ce kuma musulmi ne kuma a ce ya kashe musulmi a masallaci ko kuma a kasuwa kuma a garin musulmi, kaga akwai tuka da warwara. Ya kamata kadai mu rika aiki da kwakwalluwan mu da hankalin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu akan cewa ba komai ba zamu gaskata shi, labarai ne wanda Allah ya bamu labari kuma da za a ce muna karanta Qur'ani sosai tun kan shekara tun lokacin Manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu labari cewa yurjuna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim, yana daga cikin yaki da addini akwai yaki na baki, mana kenan sai lokacin da annabi ya bayyana mai aka mishi ai ce ake mutum ne ya raba da uba ya raba kaza, to su kuma latijawa da mutanen gari in suka ji cewa za a raba su da ɗiyansu za a hana su kaza za a hana su kaza sai su ce a wannan ai ba addinin kirki bane. To wannan to kuma a zamani yanzu sai a ce addini ya kashe kaza, addini ya yi kaza, addini ya hana wani ƴanci, wani bai da ƴanci, mata ba su da ƴanci, yara ba su da ƴanci, abubuwa da yawa wanda kuma ba gaskiya bane. Duk wanda yake karanta musulunci yanda alkurani yake karantarwa babu addini wanda ya ba kowa huriya ƴanci, babu addini wanda ya girmama mutum kamar addinin musulunci, babu addini wanda ya ba kowa matsayin shi, uba ga matsayin shi, mata ga matsayin ta, mamma da shi ma ga matsayin shi, shugaba ga matsayin shi, talaka ga matsayin shi, sai addinin musulunci. To su ko so da yawan sauran lokacin da ake wata shari'a ana zalunci sai a dora wani akan wani, misali sun ko diba irin abubuwa da ake na ƴancin mata, to ina ƴancin namiji? Kaga kenan babu daidaito, babu adalci. Shi kuma adalci shine kowa ya zama tare da ƴanci, kai namiji menene ƴancinka kuma ke mace menene ƴancinki, kowa da ƴancin shi. To amma sai a ce ƴancin mace, ƴancin yara, to kamar latijawa ba su da ƴanci kenan, su kuma uwaye su ma ba su da ƴanci maza, shi namiji kamar wani gawo ne, ya ga rana ya ga ɗari ya ga rani, to kaga babu adalci ana. To shi ko musulunci sai ba kowa ƴancin shi, kai miji namiji ga ƴancinka, kai ke mace ga ƴancinki. Kuma magana wanda take ma'ana wani mai hikima yake bayanin akwai bambanci tsakanin adalci da daidaito. Yanzu inda muke zaune nan a ce duka a daidaita mu wajen ƙarhi, kaga a bayyau ba, a daidaita mu wajen hankali, a daidaita mu wajen dubara, a daidaita mu wajen kuɗi, ko wayo kowa da irin yanda Allah ya bashi. To misali inda za a ce misali da mun taɓa yin shi, wata katanga ce ake so a leƙa, shi wancan yanda ya bada bayani ana so a ɗan sa birgi kowa sai ya leƙo, to a cikinmu za a iya samun dogo wanda in ya tsaya zai iya leƙawa, za a iya samu irin wa yara ƙanana haka tana wa yan samun birgi kamar goma. Don haka ce daidaito za a yi, wannan dogon a bashi goma, a ba yaro goma, to ya ka gani kenan shi karshen ta haya ma ya tuntsara ya fada ciki shi dogon saboda ba adalci bane daidaito aka ce to su meye suke magana akan musawat wai dole sai an gama namiji da mace to Allah bai yi su ba daya ƙarhin su ba daya bane Allah bai ba namiji ya dauki ciki ya aiho mace kuma an yi ta haka kuma babu wanda ya sai hana kuma babu wanda ya sai sauya a ce mata da miji da na farko in mace ta yi ciki ta aiho da na biyu namiji ya ciki ya aiho duk likitaccin mutum ba zai iya haka to saboda haka kenan dan mi ba za mu yarda ba Allah yanda ya tsara kayan shi kuma shi ya shari'a shi to amma su sai su ce wai daidaito ita kuma mace ba ta sani ba a jahilcin yanda suke bayani in aka ce za a daidaita da namiji an cuce ta sau an kware ta saboda Allah ya karrama ta wani karrama mutunci na daban kuma ƙarfin jikinsa ba ɗaya bane dan me yasa an ana kula na balo ba a kula a cakule maza da mata a sa gola mace a sa atakan ko wani defensor a sa mace ba a sa mace he dai ayi na mata daban ayi na maza daban kenan ba daidai bane to saboda haka kenan irin waɗannan abubuwan da ake wadi sai mu rika la'akari da kwakwalwar mu da kuma irin yanda ma'ana duniya take tahiya yanda addini ya karantar da mu baiwa inda a ce muna karatu musulmi bai zama bagidaji din da kuke ga ake mulkin mallaka bature ya zo ya cika ran shawa baka yabin daga dama to inda babu karantarwa addini ne kawai sai ya bar su haka karazibe ya tsara musu abubuwa to shi kuma addini a ina ne ake samun matsala da shi in ka zo da umurninka sai mu ce muna da umurnin Allah in mu ce zo da sharadin shi da wani abu da yake ga ana yi sai mu ga mu dolewa sai yayi daidai da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da ya wadi yadda addini ya zo da su to da mutum ya wada ka sai a ce hadar ta addini wannan ko kuma bai so a zama da lahiya ko kuma ƴan tsatsauran ra'ayi waɗanda suke mana ba sa so a ta daidai to shi kuma ra'ayin wani ne ake bi to saboda ka Allah subhanahu wataala ya sanya jihadi ba dan ma'ana cin mutuncin dan adam ba ya kamata musulmi ya san da wannan Allah ya sanya jihadi ne dan karramawa Allah alqur'ani shine yace walaqad karramna bani adam manzo sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisi can ba idan ba ku manta ba lokacin duk in zai tura yaki yace ba a kashe tsofaffi ba a kashe yara kanana ba a kashe malamin kirista a cikin coci ba a kashe shi ba a kashe wanda yake mai rauni ba mata to ina wannan duka wannan sharadan ba hudu kawai sai a ce a addini yayi kaza addini yayi kaza to kaga so da yawa mu dai abin da yake samu karazibi na rashin karatu to sai sa mutum kana da kana addinin musulunci amma kuma an sa maka shakku ta kawai watsa labarai so sai suna illa kuma so da yawa kana zamani ma wannan sun zata kama ka in kana jin irin wannan in dai ka maida su waɗannan su ne da abuka kamar abubuwanka na ibadarka dare da rana ka ji da sahe ka ji da maraice ka ji da dare har sai sun kai ka wajen ƙarfe 10 barci ne kawai zaka kana tashi ƙarfe 6 illimi ya ce salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gaugawa labarai ya bar shi da minti 10 ko minti 15 sai ya kunna babu zancen azkar kuma menene za a ce maka an kashe wane dari kaza a ƙasa kaza ko shugaban ƙasa ba a faɗin alherin shi sai dai ko a ce an ma wani shugaban ƙasa ta waye an mushi zanga-zanga ko kuma an mai kudeta ko an mushi abu kaza mana kenan ku kana zaune cikin gidanka za a sa maka ciwon zuciya zikiri shine zai raya maka zuciya ala bi zikrillahi tatma'innul qulub kai ba kai zikirin ba kai sallama ka tsaya ma ka danyi subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ka kasai amma labarai kake ji kuma diyawan su kusan gomiya tara tara ƙarya ne yanda kowa san ake film tatsinniya dandali irin wannan da ake na ina Nigeria da ake karantawa ne ya je kaza ta ganshi ina ne sun je kasuwa kowa san tatsinniya ce to su ma waɗannan wallahi haka ne sai an yi zamna an yi mitinwa duk ba labarai sai an zamna misali ya muzo mun taro to Afirka ta yamma mi za mu ce musu Afirka ta kudu to su yan Aziya mi za ce musu to yan Turewa inda za a samu mai jin halshe biyu ko uku ka saurari labarai na tasha guda na Ingilishi da na Hausa misali a ce ko da Larabci sai duka sabanin juna ne su yan Aziya akwai abin da ake so a tabbatar da su akan shi su yan Afirka akwai abin da ake so a ce musu su kuma yan Turai da sauransu wayayyu su ma kuma akwai abin da ake so a gaya musu kenan mu an maida mu karazibe dole sai mutum ya takansa mutum zai ji labarai dan ya zaman to wayayye ya san abin da ake a duniya amma kada ka maida shi wani aiki ne kamar kai baka da aiki tun da ƙarfe 6 har zuwa wajen ƙarfe 10 8 da rabi mutum labarai to ina lokacin aiki ina lokacin karatu ina lokacin iyali ina lokacin duk wani lokacin ka sun bata maka shi kaji daya mana in kaji daya biyu ya isa to kuma dole in kaji kai aiki da kokullo da Allah ya baka subhanahu wataala to saboda haka kware da gaske a wannan zamani abin da ya shahi jihadi har ya zamanto gwamnatoci ma na Afirka ana tsoratar da su kawai ko har wani musulmi ma in aka ce jihadi ji yake ma kaman a shahe shi daga cikin Qur'ani kaman wani abu ne mara tsari wani abu ne wanda za a ta zub da jini shi ko musulunci ba haka bane sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi gaba daya mutun nawa ne ma suka mutu duk jihadin da aka yi Amurka a yakin karshen yakin duniya na biyu mutun dubu nawa ta kashe miliyika Nagasaki da Hiroshima da suka jewa makami na nukiliya wanda ya kawo karshen yakin duniya na biyu mutanen miliyika ne suka mutu a bayan su ma a hiyaro ba kawa a hiyaro da ido biyu a hiyaro abubuwa da yawa na illa suna to dan me ba a ce ba su suke da laifi dan su suke da duniya to saboda haka musulmi ya kamata ya san cewa lalle tabbas addini Allah subhanahu wataala nashi ne shi zai tafi da shi to amma mu ya zama wajibi mai ilimi babu abin da yake mai damu baya babu abin da yake tozarta mu abin da yake kawo matsala game da rayuwar mu mafi yawa ta musulmi kamar rashin karatu kawai shine matsala amma in dai musulmi yayi karatu ya san alqur'ani ya san hadisi ba wai yanayin duniya ba hatta a rayuwar shi ta yau da gobe da iyalin shi zaka ga cewa mutum ne mai kyau mai hali mai kyau game da sana'ar shi zaka same shi mutum mai amana mai jajircewa ba mai hasawa ba komi in aikin gwamnati ne zai yi in wani abu ne zai yi in wata mas'uliyya aka bashi ma'ana ya zamanto shine director na wani wuri zaka samu rayuwar shi daban ce adalci da rashin sata da kuma rike gaskiya to amma menene sai muka bar rayuwa haka kawai muna rayuwa ne kana kallon wanda yake gaba da kai mi yayi mi ya tara mi ya tanada kai kuma sai ma sai ka zo ka bi shi to saboda haka imama masu girma ya zama wajibi musamman mu karantar mare mu karatu mu karantar da ƴaƴan mu da matan mu mu kasance a hakan ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم نعم
الله سبحانه وتعالى yake cewa yas'alunaka an ash-shahr al-haram qitalin fi mana wannan ayar ta sabko ne dalilin manzo sallallahu alaihi wasallama ya aika wata tawaga yasa shugabancin a kasan shugabancin Aba Ubaida ibn Jarrah wanda ke shine aminu hazil umma to dalilin wani uzuri sallallahu alaihi wasallama sai sake bayar da shugabancin ga Abdullah ibn Jahsh ya bashi wani littafi a rubuce wasu jama'a ne sai ya ce mishi to kada ka bude wannan littafin karka karanta sai ka kai wuri kaza akwai wata itaciya a wuri kaza can wajen Taif haka sai suka tahi sai da yaje daidai wurin sai ya karanta a cikin sai ya ce mishi idan ka karanta wannan risala ga aikin da za a yi ga inda za a je to wanda yace yana da uzuri zai dawo to ka bar shi ya dawo karka tursasa shi wanda kuma yace zai je sai ku je tare da shi shi Abdullah ibn Jahsh lokacin da yaje aikata haka ya karanta risala ta Annabi sallallahu alaihi wasallam su ma ya karanta musu guda biyu suka dawo sauran suka tahi to shine mala yake cewa fa khabbarahum al khabara sai ba su labarin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa qara alaihim al kitab faraja rajulani wa baqiya baqiyatuhum sai guda biyu suka bada uzuri suka dawo sauran suna nan waliqiya ibn hadrami fa qataluhu sai suka iske wani wanda ake ce mishi ibn hadrami sai suka kashe shi mara kina daga cikin kafure wadanda suke ma musulunci illa mala sai ce walam yadruku anna zalika al yawm min ar rajab aw min al jumada to lisahi sai bace musu watan rajab ya kama to shi kuma rajab yana daga cikin wata wanda suke masu al hurma wanda ba yaki a ciki ko kuma jumada akhir ne yaki to sai wannan aya ta sabko su kuma mushrikai mutanen makka da suka ji wannan labari sai suka ce a kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da musulmai sun keta wata na alhurma to sai Allah ya sabkar yas'alunaka anil harami anil sharil harami qitalin fi suna tambayan ka wai wannan watanni wanda suke na masu alhurma wanda aka wai akwai yaki a ciki kul sai Allah ya ce ya manzo ka gaya musu qitalin fihi kabir ai sosai ma akwai yaki a ciki mana yakin ba na wasa ba amma sai Allah ya ce ku mutanen makka kusan cewa wasaddun an sabilillahi kange mutane da kuke akan kada su yi imani kusan cewa wa yahi a kashe mutun a cikin wannan wata na alhurma mutanen da suke hana wasu su kasa su yi imani wa kufrun bihi kuma kun kafirce mu Allah da manzon shi kun kafirce mu addini ai wannan ma matsala ce wal masjidil haram kuma masallaci kun hana mutane su zo su yi bauta kun hana annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yazo da sahabban shi kuka ce ba zai shiga ba to wannan ma ai laifi ne wa ikhraju ahlihi minhu akbar inda Allah kuma dadi da kari hudda mutanen da suke garin makka kuka kore su sahabbai nan manzo sallallahu alaihi wasallama da shi annabi karan kanshi suka yi hijira ai akbar inda Allah wannan ai babban ma'ana zunubi ne mai girma a wajen Allah madaukakin sarki kenan su wai suna magana suna so su shafa ma musulunci laifi da manzo da sahabbai akan cewa an kashe shi ibn al-hadrami a cikin watan da yake da alhurma to shine sai Allah ke zana musu kun hana mutane su yi imani ko kun kasa imani kun hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka da sahabban shi kuma kun kore su sai Allah ya ce wal fitnatu akbar min al-qatl ai akwai babban fitina ma shirka da Allah ake bauta ma Allah shirka da ake yin kafirci ai wannan ya mahi kisa da ake yi wala yazaluna yuqatilunakum sai Allah subhanahu wataala yake cewa musulmai ku sani da kyau waɗanda suke makiya addini ba za su gushewa ba suna yaƙanku hatta yaruddukum an dinikum har sai mai sun maido da ku baya kenan can lokacin kuna kafirci sai sun maida ku kafirci inistata'u in dai sun iya to Allah subhanahu wataala anan malana so ya jama musulmai kunni sai yake cewa wa man yartada minkum an dinihi duk wanda ya rida ya koma baya daga cikin ku yace daga yau ba shi ba imani ya koma aikin shi na da bautar gumi fa yamutu yamutu a cikin haka huwa kafirun yana mai kafirce ma Allah madaukakin sarki fa ulaika habidat a'maluhum fid dunya wal akhirah to wannan lalle tabbas ayyukan sun lalace duniya da lahira wa ulaika ashabun nar Allah subhanahu wataala yake cewa waɗannan su ne ɗan wuta hun fiya khalidun wanda za su dawama a ciki wanda ya musulmi da kuma ya kafirta Allah yake cewa innal ladzina amanu lalle wanda suka yi imani wal ladzina hajaru wanda suka yi hijira daga makka suka je madina wajahadu fi sabilillah suka yi yaki dan dauka kalmar ubangiji ulaika yarjuna rahmatullah lalle waɗannan suna ma'ana neman yarda ubangiji rahmar shi wallahu ghafurur rahim, lalle Allah subhanahu wataala mai gafara ne ko mai jin kai ne. To nan Allah subhanahu wataala wannan ayar kamar daidai take da waccan wannan ta wuce. Malakin ana magana ne akan jihadi fi sabilillah. Duk akwai wato watanni na alhurma wanda tun lokacin jahiliya ko musulunci ma ya zo ya tabbatar da su, wanda bai dace ba a kisa ba a komai, doka ce wanda kuma kowa ya yarda da ita. To amma Allah subhanahu wataala sai zana wasu abubuwa saddun an sabilillah. To kamar yadda muka yi bayani can an jima kadan, yana daga cikin abubuwa na fallanta jihadi saddun an sabilillah. Kamar sai a samu wani kawai sai kange mutane, kai ka ce shi ya halice su, sai ya ce ai ba sa musulunta ba, ya tsoratar da su, ko kuma ya ce wanda ya musulunta zai mishi azaba, ko wanda ya musulunta zai kore shi daga gari. To kaga wannan saddun ne an sabilillah. Ko mutumin da zai hana wa'azi, mutumin da zai wani abu ne wanda baya son bayan Allah su gane addinin Allah, to waɗannan irin waɗannan ake jihadi a kansu. Mana kenan, don a kawar da su bayan Allah su zo su zamanto bayan Allah ba bawan mutum ba. Wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar inda Allah. Ga kuma kafirce mu Allah subhanahu wataala, sun kafirce mu addini, sun kafirce mu manzo sallallahu alaihi wasallama, kuma sun hana mutane su je su yi ibada a Makka. Shi ma wannan ba karamin laifi bane. Ko a jahiliya in dai mutum ya zo ibada ya zo, to babban laifi ne a ce an hana shi ya je ibada shi. To kuma ga kuma kuka kori sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam almuhajirun daga Makka suka ko ka maida su Madina. To Allah subhanahu wa ta'ala ma sai yake cewa kuma abinda ma yi waɗannan, ko kuma babban abu, wal fitnatu akbar min alqatl, ana shirka da Allah, ana bauta masu lata da su uzza da sauransu. Gumki nawa ne a cikin ɗakin Ka'aba, ga sanin kuna kallon su, amma ko kuna magana akan wai an kashe wani a cikin wata wanda yake na alhurma. To sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waɗanda suke maƙiya addini ne ta kowane hali, ta kowane ɓangare, ba za su gushe ba, suna yaƙanku, kenan in ma ya zamanto yaƙi na makami wanda zai kai ga kisa, ko ya zamanto yaƙi na koyon watsa labarai, ko kuma yaƙi irin na ƙwaƙwalluwa gazul fikri da ake cewa. Sai ga mutum baƙi ne gashi, amma dai bature ne a tunanin shi. Kaga mutum siffar shi musulmi ne, iyayen shi da kakannin shi da garin su da ƙasar shi duka musulmi, amma dai tunanin shi ba na musulmi bane. To wannan duk yana daga cikin yaƙi da ake da addini. Mana kenan sai a bar musulunci sai sunan, kenan sai a ce wannan musulmi ne, musamman ƙasashen Turai da yawa ake samun su. Sai ka samu Isa, ka samu Muhammad, ko wani Umar, ko wani Abubakar, a ce musulmi ne, amma dai babu ruwan shi da musulunci, babu sallah, babu azumin Ramadan, zai ci naman alade, zai sha giya, washi musulmi ne no pratica, hawa hadi suke. Shi musulmi ne amma ba mai aiki ba, musulmi ne na suna. To waɗannan duka suna daga cikin yaƙin addini. To saboda haka Allah subhanahu wataala sai yake ce mana inistata'u, in dai sun iya. To dan dole a matsayinka na mai imani ka kare imaninka, kuma babu abin da zai sa mutum ya kare imanin shi sai ya ilimi. To Allah subhanahu wataala sai yake wara narkon azabar da wanda yake ya musulunta, ko kuma musulmi ne Allah ya kiyaye a ce ya kafirta, ya koma ba Yahudi ko Kirista ko abin da ya kama da wannan. To wannan Allah subhanahu wataala zai sanya su ne masu dawama a cikin wutar jahannam. Sai aya Allah subhanahu wataala ke yi labarin waɗanda suka yi jihadi suka hijira, to waɗannan suna da lada, suna da rahama Ubangiji subhanahu wataala. A gobe kiyama duk wanda ya gamu da rahama Ubangiji, to waɗannan su ne ƴan aljanna. Sallallahu alaihi wasallama yake ba sahabbai labari, ma minkum min ahadin yudkhiluhu amaluhu aljanna, babu ɗaya daga cikinku aikin shi zai sanya shi gidan aljanna. Sai sahabbai suka ce walau anta ya rasulullah, suka ce ko kai, yace illa an yatagammadani Allahu bi rahmatihi, sai Allah ya lulluɓe da rahama shi. To saboda haka kenan a gobe kiyama waɗanda suka yi hijira, waɗanda suka jihadi fi sabilillah, kuma suna neman rahama Ubangiji, to kenan Allah zai gama su da wannan rahama a gobe kiyama, ya lulluɓe su a sanya shi gidan aljanna. Allah subhanahu wataala ya samu daga ciki.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ربك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم
الله سبحانه وتعالى كتوى يسألونك عن الحمر على الخمر والميسر mana kenan manzo sallallahu alaihi wasallama suna tambaya ka game da abin da ya shahi giya da kuma abin da ya shahi abubuwa waɗanda suke na kibauza ce ko dam ko lido irin abubuwan da ake na wasa na kimar sai Allah yake cewa qul ya kai manzo ka gaya musu fihi ma ismun kabirun akwai zunubi mai girman gaske a cikin su waɗannan su biyu wa manafi'u linnas amma kuma akwai dan amfani kadan ga mutane wa ismuhuma akbaru min naf'ihima amma zunubin yahi ladan girma yahi amfanin da mutun zai samu a cikin su waɗannan wa yasalunaka kuma suna tambaya kama za yunfiqun mi za su ciyar qul al'afu ya ma'aiki ka gaya musu su ciyar sama da abin da yake buƙatar su kenan qul al-fadl kamar mutun a ce ya ciyar iyalin shi ya iyayen shi da duk wani wanda yake kusa da shi sun wadata to wannan sai ya bada sauran shine mana qul al'afu kazalika bayyinallahu lakum al-ayat kama haka Allah yake bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkarun mana kenan dan kusan ku kasance mutane ne masu tuntuni kuna tuna abubuwa kuna nazari fi dunya wal akhirah a cikin duniya da lakhirah wa yas'alunaka suna tambayarka anil yatama game da lamarin marayu mana mutun da ya mutu ya bar ƴaƴan shi wani kuma ya dauko su kuma su ga su da dukiya to ya zai kasance wajen bangaren abinci da sauransu sabai sai suke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama saboda can aya ta bar labari cewa innal lazina yaquluna amwalal yatama zulman inma yaquluna fi butun naran wanda zai ci dukiyar marayu kuma wuta ce to wai dan kan ma a samu alama ko ta ci sai a kebance mishi abincin shi daban dukiyar shi daban abubuwa dai kuma ga wahala kidan abinci ne sai an riga abinci biyu a cikin gidan to shine sai suke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce qul ka gaya musu ila islahun lahum khair ba ana nihin ba wai ka a ci dukiya ta maraya in ya zamanto ta hanyar alheri ne abu ne mai kyau misali a ce kai bakka da shi kuma marayan yana da kuma za ku kai kake dauke da doniyar shi ko kuma dukiya kai kake juyawa kina za ku yi abinci a gida amma da kyautatawa ba almubazzaranci ba wa in tukhalituhu fa ikhwanukum Allah subhanahu wa ta'ala ce in kuma ma kuka cakula abincin ku gana ka gana shi sai a gama a rika juyawa Allah ya ce to ai ɗan uwanku ne wallahu ya'lamu almufsida min almuslih kuma ku san cewa Allah ya san mai banna da kuma mai gyarawa kina duk wanda ya zamanto almubazzaranci yake da dukkan maraya to ya san Allah ya san da shi walau sha Allahu la'anatakum amma inda Allah ya ga dama sai ya baku wahala ya sa ku kasa sai a ce kai wanda ya ci koda kwandala to kaga wannan zai zamanto wahala sai zamanto ana nesa da maraya har sai mai shawuya tunda bai girma ba inna Allahu azizun hakim lalle Allah subhanahu wa ta'ala mabuwayi ne kuma mai hikima Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yake cewa yas'alunaka anil khamr wal maisir al khamr yace innahu kullu ma khamar al aql duk abin da ya sa hankali ya gusa to wannan shi yake ci magiya abin da mutun ya bugu ya kasa gane daidai da rashin daidai gashi nan dai ya huta daga hayacin shi na mutun mai hankali to wannan shi yake ci magiya ko ba menene ba sai wannan giya ba wanda a ce wannan sunan ta giya abu kaza duk abin da ka san zaka sha ko kwaya ko wani zakami ko menene ko da magani na gangan jiki kai ka sha kai dose wanda ya wuce haka hankalinka ya huta to wannan shi ma ya shiga bangaren giya kwaya irin abubuwan da ake na shayi-shayi. To shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas. Mala kenan sai mala yace amma ismuhuma fa huwa fid-din. Ai akwai laihi a ciki su waɗannan abubuwa guda biyu. Musamman abin da ya shafi banda giyan, abin da ya shafi shi kuma ai abubuwa na lido ko wani kwas ko wane ne wanda za a yi modi. Dan a ci riba wani ya rasa. To waɗannan akwai laihi a cikin addini. Allah zai rubuta ma mutum laihin shi. Mala yace wa ammal manafi'u fa dunyawiyya, amma amfanin da ake samu wani duniya ne. Ba wani amfani bane wanda mutum zai samu abin da zai amfane shi a gobe kiyama. Kenan saboda haka ya zama wajibi bawa mai imani yayi nesa da su. Ismuhuma akbaru min naf'ihima. Allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mallan sai ya ce wa li hadha kanat hadhihi al-aya mumahadatun li tahrim al-khamr ala al-batat. Wannan aya sai ta zamanto kaman aya ce wanda ta zamanto ta haramta giya gaba daya. Domin giya tana daga cikin abubuwan da aka haramta su lokacin musulunci bai mara kenan musulunci yana so ya kawo abin bitadarruj kaman hawa-hawa. An bar jahiliya ba tare da jimawa ba, mutane sun sha bashin giya. To Allah subhanahu wa ta'ala sai ka musu daidai aka ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sai aka ce musu kada ku zo sallah in kun sha giya. Kenan da mutun ya sha yana gida, ko kuma idan lokacin sallah ya kusa ba zai sha ba. Mana kenan an fara sa lizami ne akan cewa fa giyan nan za a haramta ta. To wannan aya da kuma sai ta zamanto kamar ƙarshe ne ma akan cewa lalle giya an haramta ta. Mala ce walam takun musarrahatun bal mu'arrada. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لما قرئت عليه لوقتين دا كرمتا ما عمر دان خطاب wannan aya sai ke cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan. Inin su Umar da mutane ne wanda ba su yi shaye shaye ba, mutane ne masu kamala tun jahiliya har zuwa musulunci. Yanda yake ga mutane suna shan giya suna abubuwa wanda ba su dace ba, Umar sai yake addu'a cewa ya Allah amana wani bayani game da giya, bayani wanda yake a hili. Mana kenan a haramta ta saboda irin abubuwan da ake na marasa kyau. Hatta nazalat as-sarih bi tahrimiha, har sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko aya wadda take haramta giya gaba daya a cikin suratul Maida, da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghda'a fil khamri wal maisir ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. kenan Umar sai suka ce Allahumma intahaina. Nan wannan ayar ta sabko shikenan giya ta zamanto haramu. To saboda haka sai kuma tambaya ta gaba yas'alunaka ma za yunfiqun, suke tambayan manzo sallallahu alaihi wasallama idan muna so mu yi sadaka ko kuma muna so mu yi ciyarwa to suwa ya kamata mu ciyar da su. Shine sai Allah yake cewa ka ba su amsa cewa qulil afu, kenan abin da ya zamanto nafila ne ko kuma ma ya fudul ala anil ahli, duk abin da ya zamanto iyalinka sun wadata, iyayenka, duk wanda kusa da kai, to wannan shine ya kamata ka ciyar. Kenan nan zamu fahimci cewa ashe wanda iyalinsa ba su wadata ba, iyayensu ba su wadata ba, makwabtan shi duk wanda kusa da shi ɗan uwa ba su wadata ba, to bai kamata ba ya dauka ya kai daji waɗannan na kusa da shi su ya cancanta a ce ya ciyar da su. Akwai ruwaya ta Ibn Jarir daga Abi Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wani namiji zo manzo yake cewa ya Rasulullah indi dinar, yace ma yama yake ina da dinari. Qala sai Annabi yake ce mishi anfiquhu ala nafsik, ka ciyar da kanka abu na fari. Qala indi akhar, sai yake cewa ya manzo ina da wani, sai yace anfiquhu ala ahlik, ka ciyar da iyalinka. Qala indi akhar, yace ina da wani, yace anfiquhu ala waladika, ka ciyar da ƴaƴanka. Ya ƙara cewa indi akhar qala fa anta absaru, yace to kuma yanzu abinda zaka kai kaga dama, yana indai ka ciyar da kanka da iyalinka da ƴaƴanka to shikenan kuma wannan shine al'afu, sai ka ciyar da makwabta, ka ciyar da na nesa da na kusa. Wannan hadisin da Imam Bukhari ya rawaito shi, insha Allah ganin lokaci yayi anan zamu dakata sati sai mu dasa. Abin da muka daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a cikin ladan gaba daya, wanda ke na kuskure ne Allah gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.